Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Russia ta faɗa a jiya saboda cewa ta kwashe dubban mutane daga yankin kan iyakarta tare da kaddamar da farmakin yaki da ta'addanci a daidai lokacin da take kokarin shawo kan wani babban kutse na Ukraine. A lokaci ɗaya kuma Moscow ta yi gargadin cewa fadan da ake gwabzawa a yankin Kursk da ke yammacin kasar ta Rasha na yin barazana ga wata tashar makamashin nukiliya. Dakarun Ukraine sun kai farmaki a yankunan kan iyakar da safiyar Talata a wani hari da ya kasance mafi girma da samun nasara da ke ta kai a cikin shekaru biyu da rabi na yakin. Dakarunta sun dada matsawa gaba da tazarar kilomita da dama, lamarin da ya tilasta wa sojojin Rasha yin gaggawar waiwayar wurin ajiyar makamai da karin kayayyaki. Kodai yake babu wani bangare da ya bada cikakken bayani kan adadin sojojin da aka sanya. Sama da mutane 76,000 ne aka kwashe su na wucin gadi zuwa wasu wuraren tudun mun tsira, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na gwamnati TASS ya ruwaito wani jami'in ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa na yankin yana faɗa a wani taron manema labarai a jiya Asabar. A jiya Asabar, shugaban riƙon ƙwarya na Bangladesh Muhammad Yunus ya kira ga samun haɗin kan addinai bayan ganawa da mahaifiyar ɗaliban da 'yan sanda suka harbe har lahira, lamarin da ya janyo zanga-zangar da ta kawo ƙarshen mulkin Sheikh Hasina na tsawon shekaru 15. Yunus, mai shekaru 84, da ya taɓa lashe lambar yabo ta Nobel, ya dawo daga Turai a wannan makon don jagorantar gwamnatin wucin gadi da ke fuskantar babban ƙalubale na kawo ƙarshen rikice-rikice da aiwatar da sauye-sauyen demokradiyya. Hare-haren ramuwar gayya da aka kai kan mabiya addinin Hindu tsiraru a ƙasar tun bayan hamɓarar da gwamnatin Hasina ya haifar da fargaba a makwabciyar ƙasar India da kuma fargaba a cikin gida. Yayin wata ziyara da ya kai birnin Rangpur da ke arewacin ƙasar, Yunus ya yi kira da a kwantar da hankali ta hanyar tunawa da kuma karrama Abu Said, ɗalibi na farko da aka kashe a rikicin na watan jiya. A ranar 16 ga watan Yuli ne 'yan sanda suka harbe Said, mai shekaru 25, sadda 'yan sandan suka fara kai farmaki kan masu zanga-zangar da ɗalibai ke jagoranta ta ƙinjinin gwamnatin Hasina. Hukumomin ƙasar Girka sun ce jami'an hukumar Kostan sun kama kusan kilogram 93 na hodar Iblis a tashar jiragen ruwa da ke birnin Thessaloniki a arewacin ƙasar. An gano hodar Iblis ɗin ne a cikin wani jirgin ruwa da ya taso daga Ecuador zuwa Thessaloniki dauke da kayan ayaba. Hukumar kula da haraji ta gwamnatin Girka mai zaman kanta ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa an kama kayan ne a yayin da wani kamfani na Faransa ke kokarin jigilarsu ta ƙasa zuwa Romania. Jami'an Customs sun yi amfani da na'urar binciken kwakwaf a wata kwantena kuma suka gano buhuwa 80 da aka ɓoye su a cikin na'urar sanyaya kwantenar. Darajar hodar Iblis ɗin da aka kama dai ta kai sama da euro miliyan 2,900 daidai da dala miliyan 3,160. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Hukumomin lafiya na Palestine sun ce wani harin da Isra'ila ta kai ta sama ya kashe mutane akalla 80 a wata makaranta da ke tsakiyar birnin Gaza, kusan wasu 50 kuma sun jikkata. Wani shaidun gani da ido ya ce lamarin ya afku ne da sanyin safiyar jiya Asabar a lokacin da ake sallah a wani masallaci da ke cikin ginin. Sojojin Isra'ila sun ce sun kai hari kan wata cibiyar mayakan Hamas a cikin masallacin da ke harabar makarantar. Hamas ta musanta amfani da makarantar a matsayin cibiyar ayyukan mayakanta. Wannan shine na baya-bayan nan a cikin abinda ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana a matsayin hare-haren da Isra'ila ke kaiwa a wayance kan makarantu. An sami ire-iren waɗannan hare-haren akalla 21 tun daga ranar 4 ga watan Yuli, waɗanda kuma suka yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane ciki har da mata da ƙananan yara. Amurka ta lashe lambobin zinari a wasan kwallon kwando na maza da na kwallon kafar mata da kuma wasu karin lambobin zinari uku na tseren gudun fanfalaki a gasar wasannin Olympics ta Paris. Stephen Curry ya sami nasarar maki 24 da suka taimaka wajen baiwa tawagar Amurka nasara akan Faransa da maki 98 da 87 inda ta lashe lambar zinari ta biyar a jere, wato lambobi 17 kenan baki daya. Tawagar kwallon kafar mata ta Amurka ta doke Brazil da ci 1 da nema ta hanyar kwallon da Mallory Swanson ta zura a ragar Brazil a cikin rabin lokaci na biyu, wanda ya baiwa Amurka damar lashe lambar zinari ta biyar a gasar ta Olympics bangaren kwallon kafa, kuma ta farko tun bayan ta shekara ta 2012 a birnin London. Amurka ta yi nasara a tseren gudun ya da kanin wani, yayin da kuma Masai Russell ya lashe lambar zinari a ƙarshen tseren mita 100.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannan mu da arzikin saki kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shin da ke tabo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. A cikin shirin na wannan lokaci za mu yi nazari ne akan yadda kafofin sada zumunta suka zama dandalin sadarwa ga matasa da suka shirya zanga-zanga neman kawo ƙarshen tsadar rayuwa a Najeriya kafin ranar zanga-zangar wanda suka sanar sama da wata ɗaya kafin fara ta a lokacin zanga-zangar da ma bayan zanga-zangar. A yanzu dai ana ta yaɗa jita-jitar cewa gwamnatin Najeriya na shirin tara wasu matasa a shirya wata zanga-zangar nuna goyon baya ga gwamnatin da shugaba Bola Tinubu ke jagoranta da fa'idar manufofin da gwamnatin ta sanya a gaba. Sai dai shugaban jam'iyyar SDP a matakin ƙasa ya ce
wannan gwamnati ya rige rata, in tana ga za ta tara al'umma. Ai sun yi a yanzu Abuja akwai counter protest, akwai pro government protest da aka yi, amma kuma da wanda aka kawo su su yi goyi bayan gwamnati, in ka dubi video da social media ba a ba su abin da ya dace ba, suka fito suna ihu cewa an zo an yadda su an kawo su su yi zanga-zanga goyon bayan gwamnati, amma ba a biya su hakkin su ba, suka yi ta zagin gwamnati. So ina ba gwamnati shawara, ba haka mulki yake ba. Kujeran nan da nake zaune a kanta dole sai an zage ni. Hakkina ne na saurari zagin da ake yi. In gaskiya ne na gyara, in ƙarya ne ci gaba da abin da nake. Amma mutukar wani ya zage ni nace zan maida masa da zagi, ba zaman lafiya nake nema ba. Kuma in ba zagi shugaba ba za a zaga, in baka isa ba zai zage ka. Ai sai ka isa a zage ka, kuma sai kana kujeran da za a zage ka za a zage ka, sai kana kujeran da za a baka shawara a baka shawara. So in gwamnati tana ga kaskanci ne an yi wannan protest, it means ba su da masu lissafin siyasa, ba su da masu hangen nesa, domin abin da ya kamata wannan zanga-zangan ta musu ta sa su yi gyara, president ya tabbatar da cewa yana da ma'aikata, a yau ya nuna bai da ma'aikata a jikin. Saboda kafin wannan protest din gwamnati, federal government, the ministers, the governors, the elected members, the senate, the house of reps, the dukka traditional rulers, ba wanda ba a kira a mishi magana ya yi roƙo kar a yi zanga-zanga. Ya hana zanga-zanga, wannan ya nuna duk mutanen da suka nema ba sa tare da al'umma.
To me kake ganin ya kamata gwamnati ta yi a irin wannan yanayi?
To me gwamnati ya kamata yi? Sai ta nemi mutanen da suke tare da al'umma. In na kawo ka kai aiki da ni, in baka da ƙarin da zaka mu na tabbatar da cewa na samu karbuwa ko ci gaba, mai amfanin kawo ka ciki na? Ai duk government tana kawo mutumin da zai kawo mata ci gaba ne. Yawanci wanda suke gwamnatin nan ce ba suka kawo gwamnati, don ba su san mulki ba, ba sa zuwa wajen al'umma, ba sa zuwa su ga mutane halin da suke ciki. So sai yaya za su taimaki president Bola Ahmed Tinubu? Duk wanda zaka debo ka ce ya zo ya yi zanga-zanga supporting gwamnati, ba za ka debo shi daga gidansa ka ce baka ba shi wani abin kashewa ba. Wannan protest din social media ta organize, domin ni ba wani protester wanda ya organize protest ya mun magana ya nemi goyon baya na cewa mu zo mu haɗa kai mu protest. Billahi walazim babu mutum ɗaya da ya kira ni a waya ya ce mun muna so a yi protest. Social media organization suka yi, suka haɗa kai.
Madalla, me za ka ce akan batun tasirin kafofin sada zumunta?
Ai the most dangerous weapon yanzu a duniya telephone ne, kuma ta haddafi duk duniya. Wannan wayan ta fi kowane irin bindiga, wannan ta fi barna. Cikin second guda sai ta rikita al'umma. al'umma.
Ko menene ra'ayin jagororin waɗanda suka shirye wannan zanga-zangar akan matakan da gwamnati ta dauka? Kwamarar Daji Adeyanju, wanda ɗaya ne daga cikin jagororin tafiyar dan gwagwarmaya kuma lauya, ya ce
gwamnati ta nuna kwarin gaskiya cewa illa suna fama da rashin aikin yi, ba wai suna fama da rashin aikin yi, me yasa za a zo a dinga kama wanda suke zanga-zanga dan kasa ta jaru? Ko kuma shin gwamnati ba ta so kasa ta jaru ne? Mu a nan mu kina, saboda da ce gwamnati tana so kasa ta jaru, ai gwamnati ba ta dinga shirin wannan shirin ba. Yanzu duk mutanen da suke shugabannin wannan zanga-zanga, ai duk kasa ta san cewa mu lauyoyin su ne. Muna shawara daban-daban da su, dan muna so mu sanar da al'umma, mu san cewa duk wannan abubuwan da aka yi an yi ne dan saboda ci gaban kasa, kuma an yi ne dan gwamnati ta gyara tafiyanta, an yi ne dan gwamnati ta gane cewa duk abubuwan da suke yi ba daidai ba ne, kuma ana so gwamnati ta gane cewa in ba yi duk gyara da yake kamata ba, kasa za ta lalace gaba daya. Kuma abin da yasa kina ɗan kasa suke irin wannan gwagwarmaya, dalilin da yasa ɗan zanga-zanga suna so kasa, da gwamnati ta san cewa duk wanda aka kashe a wannan lokacin, duk al'umma Najeriya tana bukatar cewa gwamnati ta bincike duk wanda suka aikata laifin, kuma gwamnati ta tabbatar cewa duk laifukan da aka yi a gabata da wanda suka yi a gaban kotu.
Tunadi masu sharhi akan al'amuran yau da kullun suka fara yi wa gwamnati gargadi akan yiwuwar matasan su gudanar da wata zanga-zanga ba tare da yin sanarwa ba idan ba ta dauki matakan da suka dace akan lokaci ba. Inda Kwamarar Daji Adeyanju ya ce
ita zanga-zanga na musamman da zai zo, ai ba wanda zai sa rana. Inda gwamnati ta saka da irin wannan takasantsan da duk abubuwan nan da take yi, kuma gwamnati ba ta kula da tabbatar cewa duk bukatun al'umma tana doko mataki dan ta tabbatar cewa an samu jaraba, to zanga-zanga na karshe tana zuwa. Kuma wannan zanga-zanga ta karshen ita ce zai kawo duk jaran da al'umma take bukata, ita ce zai dawo da talafi mai, ita ce zai gyara karfin naira, ita ce zai gyara economy din mu da duk sauran jaran da ake bukata a kasan.
To masu sauraro, kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka. Yanzu bari mu sake ji ta bakin Kwamarar Daji akan ko kwaliya ta biya kudin sabulu a zanga-zangar da suka shirya.
Jawo hankalin gwamnatin shi kadai ma wannan tasiri ne, kuma duk wanda ya kalli kunne da yake da ido yana ji yana gani, ai ya san cewa gwamnati ta surota, shugaban kasa da kanshi ma yace yana so ya zauna da wanda suke zanga-zanga.
Madalla, yanzu bari mu ji daga bakin masana tsaro da abin da suke cewa akan wannan zanga-zangar.
Sunana Hamza Al-Mustafa. Wal na farko shine cewa abun kunya ne an bari har wannan zanga-zanga ta faru. Sun ba da lokaci cewa nan da wata guda za su fito. Dalilan zanga-zangan sun faɗa. To kamata yi a ce wanda suke gwamnati da wanda suke tallafawa shi shugaba da gwamnoni da 'yan majalisa na kowace jiha, jami'an tsaro na Najeriya dukkan su ya kamata su ce to menene Najeriya take ciki? Akan yi haka a sani. Koda babu tarzoma, kuma koda babu wani abu na damuwa, wannan dole ne kaman wata ɗaya, biyu, wata uku, akan yi haka a sani ya ƙasar nan take ciki. Akwai abin da ake bi yanda ake manajin tsaro na ƙasa. To wannan ya kamata a ce duk an yi shi dalla-dalla. To ba a yi ba. To abin da nake so in faɗa anan cewa dalilan da ya sa aka yi wannan zanga-zanga suna da dama. To fatanmu anan shi ne, tun da har haka ta riga ta faru, har an rasa rayuka abin takaici, har kuma mutane sun rasa abubuwan kantunansu, dukiyoyinsu, gidajensu, an jiyo mutane da yawa rauni suna asibiti, wannan abin kunya ne da bai faru ba.
To Manjo, me za ka ce wa shugabannin Najeriya ciki da na tsaro?
Wato shugabanci kamata ya yi a ce dukkan damuwa ta 'yan ƙasa nauyi ne akan shugaba, daidai da rantsuwar da ya ɗauka ko shugabanni gaba ɗaya. Ba za a ce yanzu wannan abin da ya faru damuwa ce kaɗai ta shi shugaban ƙasa ba. Amma tun da abu ya riga ya zama haka, to na fara da jami'an tsaro, ku duba littafin da kuke da shi, da kuke amfani da shi na tsaron Najeriya, da kuma tabbatar da 'yancin kowane ɗan adam. Kada ku wuce nan, kada kuma ku wuce gona da iri, kada ku muzanta wa kowa. Duk wanda kuka gani ko mun gurɓatarsa akan titi, ɗan ku ne, ɗan ƙasan ku ne, yana tare da ku. Zan ba da misali da kaina. Akwai lokacin da 1993 rikici yake Najeriya da ƙarfin gaske, a dukkan shugabannin tsaro na Najeriya suna so su bar Lagos su zo Abuja su tada shugaban ƙasa don a yi maganar yanda za a magance fitinun da suka tashi a wannan lokacin na zaɓe. Mu muka raka su shugabannin dukkan sojojin Najeriya da ministan tsaro, shugaban sojan ƙasa sama da na ruwa da shugaban 'yan sanda. Amma mu je airport ya gagara, daga Ikeji aka fara jifa mu waɗansu mu duk da fashashen kai, ni da bindiga hannuna amma da fashashen kai, don jini yana zuba a kaina, ba ni da 'yancin harbin wani. Aikinmu shine ka dakatar da wannan ɗan ƙasa, yana nuna fushinsa ne. To haka ake yi shine koyarwa, shine ilimin, shine sanarwa, hakuri da juriya da sanin cewa waɗannan da aka kake gani duk da bandaga a hannunka baka da ƴancin harbin su da ƴanka ne. Su kuma shugabanni su san cewa gurbatar da kasar ta yi da tsawon lokaci shi ya kamata su tsaya su duba su san cewa akwai zafi a ƙasa.
Ngode. Da ƙarshe me zaka ce wa matasan arewa a daidai wannan lokaci?
To matasa na ƴan arewa gaba ɗaya inda wannan abin ya fi damuwa su san cewa lalle lalle ya kamata su yi tunani. Akwai wanda suke kan mulki, akwai kuma yanda ake a kungiyance, su yi magana kuma ta yi ƙarfi ta yi nauyi. Kuma ina so su san cewa duk ta adan da suka yi na rusar da ƙasarsu ce. Wanda watakila suke mulki ma watakila za su ce a tunda kun rusa na ai mu ba daga nan muke ba, ku ci gaba da rusa kanku da wulakanta kanku, ku ne bayi. Saboda haka ya kamata a dawo a yi tunani, a dawo da hankali jika, a bar dukkan wata fitina da za ta gurɓata wuri. In zanga-zanga ne akwai yanda doka take yi, ku fito fili ku yi shi cikin lumana, sakonnin abin da ke damuwarku ku fito da shi fili. Amma fitina na rushe-rushe wannan baya cikin tarbiyyarmu, baya cikin al'adarmu, baya cikin abin da muka koya ta kowane hali.
Rahotannin bincike sun nuni da cewa dandalin sada zumunta ya kasance wani makami da matasan Najeriya da mata kwarorinsu a wasu kasashen duniya ke amfani da shi wajen sanya shugabanni tashi tsaye kan kafafunsu. Kuma dole ne a riƙa jan matasan a jiki don sanin buƙatunsu, a samu a gujewa abin da kaje ya dawo. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin, ni Halima Abdulra'uf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
Madalla. Yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A makonni biyu da suka gabata, hukumar kare yaduwar cutuka ta Najeriya NCDC ta sanar da cewa yawan mutanen da suka mutu sakamakon cutar kwalara ya kai mutum 300, yayin da ake zargin mutum 3,623 sun kamu da cutar a jihohi 34 da babban birnin tarayya Abuja. Gurbacewar muhalli na daga cikin manyan dalilan da ke haddasa kwayar cutar kwalara a cikin al'umma. A dalilin haka ne yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana akan yadda gurbacewar muhalli ke ci gaba da kawo koma baya a yakin da Najeriya ke yi da cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa, da kuma irin ayyukan da ma'aikatar duba gari ta Najeriya ke yi don magance hakan. Duk a hirar da abokiyar aiki na Madina Dauda ta yi da shugaban ma'aikatar duba gari ta Najeriya Dr. Yakubu Baba, ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
Yanzu ana halin fargaba a wannan kasa domin an ce jihohi wajen 32 ne ke fama da annobar cutar kwalara. Wane mataki kuke dauka kan wannan?
An kika duba tarihi a kasar London an taba samun wannan cuta ta kwalara, kuma wannan cutar ta faru ne a London saboda yanayin hanyar ruwan sha da ya haɗu da hanyar yanda bayan gida yake wucewa. Sai ya kasance mutane suna shan ruwa wanda yake ya gurbata da ainihin bayan gidansu, shi yasa ya kawo wannan kwalara din. Abin da yake faruwa kuma duk a Najeriya din ma shine shi muhalli duk abin da ka bashi in ya tashi shi yake sake dawo maka da shi. Lokacin rani muka sharar mu muka tashi za mu zubar da ita a duk yanda muka ga dama, muka tashi bayan gida duk yanda muka samu sai mu je mi bayan gida. Shi yasa ita wannan cutar kwalara January ta fara, lokacin da ruwan farko ya sauka, yana sauka duk waɗannan abubuwa da muka yi sai ya ɗiba sai zuba shi a cikin rafi da kuma gudanar ruwanmu. Mutanen mu na karkara sun dogara da wannan ruwan sha ne wajen da za su sha, su dafa abinci, su wanki, su komai. To daga nan yake farawa. Yawanci guraren da suka fuzza suka zama endemic, abinda muke cewa endemic, kullum sai an samu wannan kwalara din. Za ka ga guri ne da communities ne wanda dama suka yi dependent da wannan.
Aikinku ne dama tabbatar da an tantance ruwa da mutane za su sha. To me ya faru?
Me ya faru a Lagos? In ka duba topography, abinda muke cewa yanayin ƙasa na Lagos, ana ce waterlogged ne. tumakin ruwa yayi yawa abin da yake faruwa shine yakan yi rezin wani abu da muke ce masa water table ruwan da yake kasa yakan tafi sama sai a samu abin da muke kira underground water infiltration sai a samu relationship tsakanin yadda muke yin bayan gida da yadda source na ruwan mu yake a duba garanci wanda shine abin da muke tayi a Lagos an muka je mu gida muka ga cewa yin gidan akwai an samu cholera cases mutum daya mutum biyu abinda muke sai mu tambaya ina maguda ina ne yadda kuke yin bayan haya an suka gaya mana sai mu samu neighborhood kamar gidaje guda biyar da suka yi surrounding sai mu samu kananzir kowanne muka je sai mu sa kwalba daya washe gari muka zo zamu yi buruwan mu a gwada an mun ji warin kananzir to mun san daga can ya taho mun ba mu jiwanin babu daga nan so har sai mun yi gaba daya dama dokar mu abin da tace baka gina yadda zaka yi bayan gida da yadda zaka samu ruwa kusa at least ana so a samu mita 100 radius
tsakanin su
so wannan yana daya daga cikin factor da ya kawo abunan outbreak in Lagos shine an samu raising na water table aka samu contamination na water sources so abinda muke a Lagos shine yana faruwa minister na environment na muhalli karamin minister to abin da ya fara sawa mi shine sai ce to mu tafi Lagos mu je mu dauko sample na ruwa da na abinci saboda wannan dama ruwa da abinci su ne suke transmitting cholera batun gaskiya da muka zo muka dubo wayannan sample sun guda 200 da muka karbo kashi 80 daga ciki positive sun kasance akwai wannan cutar cholera din a ciki to me muka yi a matsayin mu tare da ma'aikatan mu da suke karamar hukuma a Lagos da wanda suke jaha da kuma mu federal sai muka putin akwai abin da muke cewa five dimensional approach toward cholera control measures so na farko shine mun yi confirming daga abinci daga ruwa second abin da muka yi minister mu ranar da aka yi whole environmental sanitation day sai launching intervention a Lagos state ministry of environment tare da mu da expert mu sai muka yi deploying simple chlorination measures sai muka yi providing chlorine and the PPP sai muka tafi muka yi massive chlorination of water sources wato ita cutar cholera ba ta da karfi to shi yasa akwai abin da muke cewa chlorine shi wannan sanadarin chlorine shi suke amfani da shi a water board ma in aka gama conventional water treatment yaje daga nan yaje nan yaje na last abin da ake yi shine sai a sa masa chlorine to duk zai kashe cututtukan da suke ciki kafin distribution to abinda muke yi mu sai mu tafi tunda mu ma'aikatan duba gari ne abinda aka koya mana shine in yanzu kana da rijiya sai rijiyar ka ya kasance is contaminated with cholera to abinda zamu je mu shine bayan mun yi taking sample sai mu je mu chlorination ya zamu yi wannan chlorination din sai mun je mun tabbatar da menene volume na ruwan da yake ciki yawan ruwan sai kuma mu calculation mu ga nawa ne chlorine din da za a yi amfani da shi da zai iya kashewa sannan sai gradual process abinda muke yi local tukunya shi muke samu sai a sami yashi sai a sa chlorine din a ciki sai a samu abinda ake amfani a tatar kwakko sai a zuba sai a daure sai a sami injiya sai a mixing chlorine din da yashin sai mu saka shi deep inside rijiya sai a rufe ta 48 hours bayan awa 48 in kika zo kike ebi ruwan kake ga is free to sai mu declare wannan well din certified for human consumption so sannan an muka lura kuma rijiyar lining dinta shine yake ka wannan underground infiltration din sai mu advise masu gidan sirri enforcement so that ba za a samu wannan underground infiltration din ba so yana ɗaya daga cikin abubuwan da ma'aikatan mu har yanzu abin da suke ta yi kenan a Lagos so na farko kenan sannan na biyu aikin mu ne na duba gari in aka samu outbreak na cholera abin da ake fara yi shine sai a yi isolation camp ba a hada masu cutar cholera da masu majinyata akan bude musu wajen su ne daban shi wannan wajen aka dalilin da yasa is highly infectious shi mai cholera yakan yi gudawa ne gudawar cholera zaka ga kamar an dafa shinkafa ta dafu ta yi ruwa ta zama gwate, to haka zaki gani yanayin gudawa. Kuma mai kwalara bai ma san yanayin gudawar ba, sannan yanayin amai, yanayin amai ne mai ƙarfi, abinda muke ce masa considerable sound and volume. So abinda ya zama mahimmanci a wannan camp din, abinda su ma'aikatan jinya suke yi shine su tabbatar cewa sun yi replacing yaruwan da yake zubarwa. To shi yasa mu aikin mu anan shine sai muke bada bokitai na karban kashi graduated, zaki ga 1 mil, 2 mil, depending on saboda mi majoring, sai mi assigning officers din mu. Kuma duk lokacin da ya bayan gida ko ya kashi, sai a disinfecting, saboda an ba aka bar shi haka kuda zai zo ya fece. Once kuda ya fece kuma zai je ya sake abunan. Abinda kuma do muke yi shine saboda mu kare mara lafiyar da kuma ma'aikatan jinya, saboda su kansu ma'aikatan jinya a part of the environment, mu za mu protecting din su. Ya muke mu protecting din su shine sai mu putin abinda muke cewa disinfection station a camp din, kafin ka shiga camp din. To an kai ma'aikacin jinya ne in ka zo, kafin ka shiga sai ka wanke hannu, wannan hannun ruwan da chlorine da komai, sannan mu feshe ka sai ka shiga. Kana shiga sai ka sa kayan aikin ka sai ka tafi wajen majinyaci. Al'adar mu ne kuma duk yadda aka yi mara lafiya ya zama bai da lafiya, dan uwan ka ne, zaki ga mutanen mu suna so su zo su duba ka. Tunda al'adar mu ne, dole ne aikin mu ne mu tabbatar mun yi protecting din su, while su zo su duba ka ba su kai maka cuta ba, kuma ba su fitar da cutan ba. To shi yasa kana zuwa sai mu wanke ka, mu feshe ka kafin ka shiga, in ka fito mu wanke ka, mu feshe ka kafin ka wuce. To wannan duka muna kiran wayannan measures ne da muke na putin control na shi kwalara.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka abinda zamu iya dauka kenan a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku, ni Hawwa Umar ke cewa ku tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin. Muta lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai nasihar Lahadi. Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, a zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Ledes Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.